شين عشان أستاذ محمد أو أنوار مالك سليمان أكرمك الله بسم الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwarmu da saduwarmu a wannan barici na ranar Litinin daren Talata a wannan unguwa ta Tawalala a munasaba ta samun karuwa kuma domin mu zakkara ko mu faɗakar mu tunatar da junanmu a wannan guri. Fatan Allah ya yi albarka a cikin abin da za mu ambata. Abinda aka samu Allah ya raya ya tsayyaba shi, Allah ya sa ya tashi akan tarbiyya da addinin musulunci, ta tsare shi daga shari da fitintunan zamani. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu gabaki da insha Allah wa takaici fadakar wanda zamu yi ne akan abin da ya shafi adabu ta'ami wa sharabi, na dubba na cin abinci da kuma shan abin sha. Yan kuma kamar yadda muka sani addinin musulunci ya yi mana bayani akan kowane bangare na bangaren addini da rayuwa ta yau da gobe, hatta abin da ya shafi cin abinci da abin sha. Addinin musulunci ya karantar da mu ya kamata mu ci ya kamata mu sha, duba da ci da sha yana daga cikin larura da ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'anci mutum wanda ba zai yi rayuwa ba sai dole yana ci yana sha. To kuma musulunci ya karantar da mu ya kamata kai a matsayinka na musulmi in zaka ci abinci ka ci ya kamata kuma in zaka sha abin sha ka sha. A gurguje daga cikin ladabban cin abinci, na farko akwai at-tasmiyatu fi awwalihi. Yayin da zaka ci abinci ko zaka sha abin sha, to ana so kafin ka ci ko ka sha ka fara yin bismillah a farko. Hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da Muslim daga sahabi Umar dan Abi Salama. Shi wannan Umar dan Abi Salama agula ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya arma mahaifiyarsa Ummu Salama wadda tana daga cikin matan manzo Allah, ita ce Hindu bintu Abi Umayya. To wannan agula, tunda agulan manzo Allah ne na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yake bada labari yake cewa kuntu gulaman fi hajr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace na kasance yaro ne a ƙarƙashin kulawa da tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wata rana wa kanati yadi taqishu fi sahafati, yace wata rana an hudo abinci ana ci sai hannun shi yana yawo a cikin kwano ko tiran da ake cin abinci, ya mika hannu can ya mika hannu can ya mika hannu can. Yace fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace mani ya gulam, yace ya kai wannan yaro sammillaha, yace in zaka ci abinci kai bismillah wa kul bi yaminika, kuma in zaka ci abinci ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika, kuma in zaka ci abinci ka ci abincin da yake gabanka. Wannan sahabi Umar yace fa mazintu tilka ti'mati ba'd, yace tun daga lokacin da manzon Allah ya koya mana ladabin cin abinci cewa in zaka ci abinci kai bismillah ka ci da hannunka na dama kuma ka ci abin da yake gabanka, ce to tun daga lokacin ban gushe ba haka siffacin abinci na take. Tun daga lokacin yace zai ci abinci ya yi bismillah kuma zai ci da hannun shi na dama kuma zai ci abin da yake gabansa. To mun ga wannan tarbiyya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mawa wannan yaro abulo ne ke karkashin kulawarsa, kuma wannan haka ya kamata uwaye su ringa ma ƴaƴansu su ringa lura da kulawa lokacin da yara za su ci abinci. Kazo ka zauna da kai da ɗan naka za ku ci abinci ka ga yake cin abinci, in ya sa hannun hagun sai ka ce mai a'a ba hannun hagun ba ake sa dama ake sawa. Za ka samu su uwaye idan yaro sa hannun hagun sai a buge hannun shi, kuma yaro bai san dalili ba, kai da farko baka koya mishi ba, sai ka koya mai da hannun dama ake ci. Kenan in ka koya mai in za a ci abinci da hannun dama, ran da in ya sa hannun hagun kana kwabewa zai tuno ashe baba ba da wannan hannun bane koya mun koma ma. to amma zaka samu uwaye da ya ba su taba zaunar da yaro ko yarinya sai koya musu da hannun dama ke ci daga sahanahu sai akwai shi kuma shi dan yake ingiza shi sahanahu ke ne ka koya min da hannun dama ke ci ba da hannun ba kuma zamu zo ga hadisi a nan gaba manzo Allah ya nuna mana cewa shi dan yake ci da hannun dama da ba sai ka nuna min cewa ba a cin abinci da hannun shi dan shine yake cin abinci da hannun ko yake sha da hannun kenan dai mun shi a wannan hadisi mun samu ladabba guda uku ladabi na farko yin bismillah lokacin da za a ci abinci ladabi na biyu shine mutun ya ci da abinci da hannun damansa kuma ladabi na uku mutun ya ci abin da yake gaban sa karkashin cin abinci da hannun dama zamu ga akwai tabariki da mutane suke gani kamar bariki ce in mutun zai ci misali zaka sha shayi da biredi ya ga mutun ya rike kofin shayin a hannun dama biredi a hannun hagu yana sha yana gutsura da hannun hagu ka gwanin kuskure kina ka kana ce da hannun dama da hagu yadda zaka yi in zaka ci ka in zaka rike ma biredi da hannun hagu to lokacin da zaka cira sai ka maido shi hannun dama ka gutsura sai ka maida shi ka rike kofin amma ka hada hannun dama da hagu suna ganin bariki ne wannan kuskure ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ci da hannun hagu ko da mu sha da hannun hagu zamu zo mu ga hadisi a nan gaba idan mutum lokacin da yazo cin abinci idan bai ambaci ba sunan Allah ba to nuzi'at albarakatu minhu za a cire albarka a cikin wannan abincin wa akalat ma'ahu shayatin kuma shaytanu zasu ci abinci tare da kai ma'ana ita bismillah lokacin da zaka ci abinci tana janyo ma abu biyu ne zaka samu albarka a cikin wannan abincin kuma Allah zai tsare ka shaytanu ba zasu ci abinci tare da kai ba to amma rashin yin bismillah to sai Allah ya kwashi albarka a cikin abincin kwashi albarka kuma shine zaka iya cin abinci yanzu kafin wasu ƴan mintuna ya kaji kamar an yi gobara a cikin babu komi saboda Allah ya cire albarka irin yanzu irin rayuwar da yake kaga mutun ya ci abinci kafin a ce wasu ƴan mintuna ko awa ya kaji kawai yadda ka san an yi gobara a cikin babu abinci saboda mi Allah ya cire albarka a ciki saboda mi babu albarka kuma ka ci tare da shi da hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi na cikin sahih Muslim Jabir dan Abdullahi yake cewa annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutum ya shiga gidansa fa zakarallahi inda rukuni sai ya ambaci Allah lokacin da zai shiga gida ma'ana sai ya addu'a shiga gida bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna haka wa inda ta'ami haka lokacin da yazo cin abinci sai ya ambaci Allah kafin ya fara sai ya ce bismillah qala shaytanu sai shi dan ya ce la mabita lakum wala asha sai ya ce gami ga jama'ar da yake tare da su ɗan uwansu shaytanu sai ya ce la mabita lakum a yau ba ku da wajen kwana a wannan gida wala asha a haka ba ku da abinci a wannan gida saboda mi shi wanda zai shiga gida lokacin da yazo shiga yayi addu'a shiga gida da haka kenan ba ku da wajen kwana haka da yazo cin abinci yayi bismillah da haka ba ku da abinci wa idza dakhala sai manzo Allah ya ce idan mutum kuma yazo shiga gidansa falam yazkurillaha inda dukhulihi bi ambata Allah ba lokacin da zai shiga bai ba addu'a shiga gida ba qala shaytanu sai shi dan ya ce ga dan uwansa adraktumul mabita to kun samu wajen kwana saboda bai ba addu'a shiga gida ba wa in lam yadhkurillaha inda ta'ami haka idan mutum bai ambaci Allah ba wajen lokacin da zai ci abinci qala sai shi dan yace adraktumul mabita wal asha kun samu wajen kwana adda duniya kuma da abinci saboda mi bai ambaci Allah ba lokacin shiga gida bai ambaci Allah ba lokacin da zai ci abinci haka nan hadisi ya tabbata daga Huzaifa shi ma yana cikin sahih Muslim yake cewa kunna idza hadarna ma annabi sallallahu alaihi wasallama ta'aman yace mun kasance idan aka kawo abinci muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam nada aidina hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Huzaifa yake cewa mun kasance mu jama'a sahabbai yayin da muke tare da manzo Allah aka kawo abinci ban ma sa hannunmu a cikin wannan abinci hatta yabda rasulullahi har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara cin wannan abincin bai da ayi da ku kenan sai manzo Allah ya fara ci tukunnan mu ma sai mu fara ci kuma da wannan ne malami suka ce kenan aka zo cin abincin akwai babba to ana so ka bari kai yaro yayi babban ya fara ci tukunnan kai ka fara sa amma ga daga cikin ladabi an ka abinci ko saboda zalama da yunwa da wani ne kafin manya su sa hannu kai ka fara sa kaga nan sahabi ne wanda bai ci aka abinci kafin su fara sa hannu suna bari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sa hannu to sai yake bada labari yace wata rana an kawo abinci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me zai faru yace faja'at jariyatun sai ga wata yarinya tazo ka anna tudfu yadda ka san kamar ana tunguro ta ana turo ta tazo da gaggawa fa zahabat li tad'a yadaha fi ta'hita tayi da gaggawa domin ta sa hannunta a cikin abincin da aka kawo gaban manzon Allah fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi manzon Allah ya kame hannun ta ya rike sun maja arabiyun sai ga wani balaraban kauye shi ma yazo ka anna yudfu shi ma ka ce ana tunguro shi ne yazo da gaggawa shi ma yazo kawo hannu zai sa a cikin abincin fa akhadha bi yadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun wannan balaraban kauye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace inna shaytana yastahillu at-ta'ama yace lalle shi dan yana halatta abinci yana samun damar cin abinci Allah ya zikara smullahi alaihi idan ba ambaci ba sunan Allah lokacin da za a ci wannan abincin yace wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariya yace shine turo wannan yarinya da ya stahilla biya domin ya halatta abincin saboda ya san me abinci aka kawo manzon Allah ne ke fara ci shi ko manzon Allah zai fara ci zai me zai bismillah gidan ya bismillah bai da rabo to shine amfani da wannan yarinya turo ta domin ta zo ko ta fara cin abincin domin ya samu rabo a cikin wannan abincin to shine manzon Allah ya rike hannunta duk da haka shedan bai da daraba sai kara turo na balaraban kauye shi ma baja abi hada al-arabi sai sake turo wannan balaraba kauyen li yastahilla bihi domin ya halatta wannan abincin fa akhastu bi yadi ya mazalla ce nake hannunsa yace wallazi nafsi bi yadi yace wallahi ina muku rantsuwa da wanda raina yake hannunsa shine Allah yace inna yadahu fi yadi ma yadiya yace hannuna yana tare da hannun wannan shedanin a hannun wannan yarinya da wannan balaraba kauyen ma'ana lokacin da manzo Allah ya rike hannun wannan yarinya da wannan hannun wannan balaraba kauyen to mazalla ce shi kanshi shedan hannun da wannan hannunsa kino ne ke nuna wani kenan idan ka mutu abincin baka yi bismillah ba to shin yana shedan yana samun dama ya ci abincin ka da haka kenan yayi kokarin kiyayewa to wani da ya ce to ka zo ka fara cin abinci ya kamance baka yi bismillah ba to an ba mu mafuta idan mutun ya mance fa inna siya an yusamma fi awwal al-akli falyakul bismillah awwalahu wa akhiruhu idan ka mance a farkon cin abincin ka baka yi bismillah ba sai ka ce bismillah awwalahu wa akhiruhu hadisi ya tabbata daga Aisha yadda Allah ya tabbata a gare ta hadisin yana cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku zai ci abinci falyakul bismillah to ya ce bismillah fa inna siya idan ya mance a farkon cin abinci baka ci ba saboda wata ran zaka ga mutum saboda yunwa da sauransu wata ran sai zo har cin abinci mai mance a farkon cin abinci bai bismillah ba to ya zaka yi kuma kaji an ce in dai ka zo cin abinci baka yi bismillah ba to shedan zaka ci abinci da tare da shedan to sai manzo Allah ya ce idan ka mance a farkon fal yaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi kenan da sunan Allah a farkon wannan abincin nawa da karshen shi kenan idan mutum ya mance a farkon cin abincin shi bai bismillah ba to idan ya tuno sai ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi haka ruwaya ta tabbata daga Aisha yana cikin sunan Tirmidhi shi ma take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya akulu ta'ama bi sittatin min ashabi manzo Allah kasance yana cin abinci a cikin jama'a mutun shida daga cikin sahabbansa ana yana cin abinci tare da su faja arabiyun sai wani balaraban kauye ya zo fa akalahu bi luqmataini wannan abincin da manzo Allah yake ci tare da sahabbansa mutun shida he ga wani balaraban kauye ya zo ya cinye shi a loma biyu abincin mutun bakwai ya tashi da shi a loma biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da mutun Allah ya tabbata gare shi ce amma innahu law samma yace kun ga wannan balaraban kauye da yayi bismillah lokacin da ya zo zai ci wannan abincin lakafakun da ya ishe ku rashin yin bismillah ne yasa ya tashi da shi kenan kaga ba shi da ya ci ba tare da shi da ya ci kuma babu albarka shi yasa kenan in ka zo cin abinci baka yi bismillah ba to ana cire albarka abincin kuma zaka ci ne tare da shi da haka kuma daga cikin ladabin cin abinci ana so mutum ba a so mutum ya ci abinci a shingide hadisi Imam al-Bukhari ya rawato hadisi a cikin sahih Bukhari daga Abi Juhaifa shi wannan sahabi Abi Juhaifa ya Allah tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce la akulu muttaki'an ni ba na cin abinci a shingide kenan bai daga cikin ladabin cin abinci ka ci a shingide ko a kwance na gaba Allah yuhiba ta'aman daga cikin ladabin cin abinci ba a so ka aibanta abinci haka hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abi Huraira yadda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa ma'aban nabi sallallahu alaihi wasallama ta'aman qattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda yake bai taba aibanta abinci ba inish dahahu akalahu idan ya sha'awa abinci sai ya ci, wa illa tarakahu, idan kuma bai burge sa ba tarakahu sai ya bar sa ba tare da ya aibanta sa ba. To shine anan malamai suka ce to aibanta wanda ake ni aibanta asalin abinci ne ko kuma dahuwar abincin. Ibn Hajar da yazo ce malamai sun kawo maganganu guda biyu, akwai wanda suka ce ana ne asalin halitta abincin, misali wani zaka ga akwai nau'in abincin da ba burge shi, to in nau'in abinci ba burge ka ka aibanta shi, saboda in ka aibanta shi aibantawa yana koma ne zuwa ga Allah. Misali a lokacin manzo Allah an taba kawo damu, to shi kuma bai sha'awar cin damu, he bai ci ba, hasabi suka tambaye shi haramu ne ci, a shi bai tashi ba a cikin jama'a sa suna cin damu. A lokacin Khalid bin wani da ya ci, to kaga yanzu in baka sha'awar nan tunda ya halatta kar ba za ka kushe shi ba. To haka duk wani nau'in abinci wanda baka ra'ayi baka so to ba za ka kushe shi ba, kawai baka so baka ra'ayi baka sha'awa to shi ke da ba tare ka kushe shi ba. Na biyu akwai da suka ce a dawo abinci, misali in abinci gishiri yayi yawa to ba su ka kushe, ko in bai dawo ba ba su ka kushe, ko in yayi yayi ba su ka kushe. To anan malamai suka ce to kushewa anan, misali kai ne misali matarka tana dawa ma abinci didi gurgudu tana kiya bata cika ma yaji, ko didi gurgudu bata cika gishiri, ko didi gurgudu abinci yana dawa, to wata ran aka samu mistake aka si ne ta cika to ba su ka kushe kene kai shiru, in zaga zaka iya ce ka ci saboda ka san wannan an samu matsala ne kuma ana iya samu. To amma in ya zamanto kullun ne an yi so daya yayi yaji diwa an yi so bi an yi so, to wannan wajen gyara ne kace to wance ka zama da ita kwana biyu abincin ki yana yawan yaji kenan, nan ba kushiya bane da a gyara ne. Na gaba adamun nafkh fi ta'ami wa sharabi, ba a so mutun yayi kusa a cikin abun sha ko abinci. Zaka ga yanzu in abinci yana da zahi in mutun ya dauko roma ya ga yana kusawa, in shayi ne zaka sha yana da zahi ka ranka kusawa, to wannan baya daga cikin ladabi manzon Allah ya hana. Hadisi daga Abdullah dan Abbas yana cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal da sanadi ingantacce. Qala Abdullah dan Abbas yake cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan nafkhi bi ta'ami wash sharabi, manzon Allah yayi hani game da yin kusa a cikin abinci da abin sha. To kaga mu gyara yanwa mafi yawancin mu ana samu in zaka ci abinci da zai ka dauko ruwa ka ringa busawa, to manzon Allah ya hani kenan mu yi kokari in ma abinci da zai gonda dauko abun fifita a fifita amma ba a ringa busawa ba da baki ba. Haka in abun sha ne shi ma ke da zai ba a so ka ringa busawa wanda ka samu wani kofi ka zuga, kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani wannan. Na gaba adamu shaba, ba a so mutun sai ya ta duk ya cika cikin shi da abinci, shi ma na bai daga cikin ladabi. Hadisi ya tabbata daga Miqdamu bin Ma'adi kariba ya dala tabbata a gare shi, yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma mala adamiyun wi'an sharran min batni, dan adam bai taba cika wata jaka ba mafi shari sama da cikin sa, saboda kai ma wannan cikin naka jaka ce wanda kake dura mata abinci, to manzo Allah ce dan adam bai taba cika wata jaka ba mafi shari kamar cikin sa, yace bi hasbi ibni adam bi hasbi ibni adam ukulatun yuqimu nasul bi yashi dan adam, wasu ɗan lokaci wanda za su tsaye masa daga dan bayan wanda zaka samu damar yin tayya, yace fa in kana la mahala, idan kana ganin idan ka ci wasu ɗan lokaci ba zai wada ta maka ba, yanzu manzo Allah ya ba mu shara ga yadda zaka yi, yace fa sulsul li ta'ami, ana so ka raba cikin ka gida uku, kaso daya ka sa abinci, wa sulsul li sharabi, kaso daya abin sha, wa sulsul li nafsi, kaso daya kuma na lumashi. To kuma in kana haka shine zaka ringa samun lahiya, amma kace kullun zaka ringa cika cikin ka, to in ka cika ciki abin da zai biyo baya menene, kasala ce, da ta kuma kasala ba abin da zata haifar ma sai mi sai bacci, kaga shikenan ba zaka ci more wannan abincin da kace bayan wannan wasu ayyuka, da haka kenan mu zamanto muna yin kokari wajen mi wajen raba cikin mu gida uku domin samun lafiya. Na gaba adam al-qiran fi tamri wa nahwihi idza kana yaqulu ma ahadin illa bi izni, ba a so ka haɗa da bino biyu ko makamancinsa yayin da za ka ci abinci, misali kai ne an kawo kwanan da bino tsakaninka da abokanka za a ci, to ba a so kai ka ranka haɗa biyu su suna cin ɗaya, to kuma ya ka kiyasta ɗan wake ne aka kawo ana ɗaukan ɗaya kai ka ranka ɗaukan biyu, dankali ne aka kawo, famdetar ne aka kawo, doya ce aka kawo, duk wani abubuwa da ake ɗauka ɗaya ɗaya, to ba a so kai ka nuna zalama mutane suna cin ɗaya kai ka ranka cin biyu, ko suna cin biyu kai ka ranga cin uku, in za ka yi haka to mazala ce ka nemi izinin su. Mazala sallallahu alaihi wasallama, hadisin Abdullah dan Umar yake cewa naha annabi sallallahu alaihi wasallama an yaquruna ar-rajulu bayna at-tamrataini jami'an, manzo Allah ya hana mutun ya hada da bino guda biyu ya ringa ci hatta yasta'zina ashabu asiya ne mai izinin abokansa da haka mulki yana daga cikin ladabin abinci yayin da kake cin abinci da ɗan uwanka ko abokanka sai aka kawo abinci wanda yake misali kamar da bino ne ko dan wake ko wani dankali ko nan mutane suna daukar daya kai ka ringa hada biyu to wannan bai dace ba in kana so ka hada biyu ka ce to jama'a ni wallahi wannan yace daya biyu kun mun izini in suka ma izini to shikenan amma ba su ba izini ba kai kana cin biyu kai su suna cin daya kaga akwai kwaraci kuma da wani zai kullace ke ce wanda ka diba kaga tsaba hada ma mutane sa cin daya shi yana cin biyu amma kaga in ka nemi izinin su babu wanda zai zarge ka haka kuma yana daga cikin ladabin abun sha ana so mutum yayin da zai sha abu kenan ya sha a zaune ba a so mutum ya sha abun sha a tsaye saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an shurbi qa'iman manzo Allah ya hana a sha abun sha a tsaye kenan abinda aka fi so ka sha a zaune to amma akwai hadisi da ya tabbata manzo Allah ya sha ruwan zazzaba tsaye yana cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi ibn abbas yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam shariba min zamzam min darwin minha wa huwa qa'im ya sha ruwan zamzam a tsaye to yayin malamai da suka hada hadisin suka ce abinda ake so in san samu ne an yi so ka sha ruwa a zaune amma wata bukata ko larura ta kama ka sha ruwa a tsaye saboda bukata to wannan babu laifi saboda shi ma da manzo Allah bukata ce ta sa ya sha a tsaye amma abinda aka fi so ka zo sha ruwa ka tsuguna ka sha a zaune to wannan shi aka fi so haka kuma yana daga cikin ladabi na shan abun sha shine ana so kada mutum ya ringa yin numfashi adam tanafusu fil ina ba a so ka ringa yin numfashi lokacin da ka dauki abun sha hadisi daga abdullahi ibn abbas yake cewa naha an yutanafasa fil ina'i aw yunfakh fihi manzo Allah yana a ringa yin numfashi saboda numfashin ka ta yi akwai wasu guba da wani biris a ciki ka dauko abun sha kana sha sai kai numfashi a ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana shan abun sha idan ya sha sai ya matsar da shi sai ya numfashi a waje sai ka kuma dauka ka sha sai ka kauta shi gibi kai numfashi to amma ka zo kana shan abun sha kuma kai numfashi a ciki kenan kaga akwai su kwayoyin cuta da wane ne kaga ka yi su ne a cikin abun sha kuma sai ka sha kaga ya koma cikin ka kenan kaga wannan matsala ne daga kenan ana so in mutum yana shan abun sha in yana so sai ya numfashi ya matsar da abun sha ya yi numfashi a waje in ya so daga ba kuma sai ya ci gaba da sha kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sha abu yana sha marataini aw salasa ba so ka dauki ruwa zaka sha ko lemu ko wani abu kwat 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 sai ka ida sha a'a ana so in ka dan sha ka dan sauke shi ka sake dagawa ka sha ka sauke shi haka manzo Allah yake hadisi daga Abdullahi bin Anas yake tsakana Anas ya tanaffasu fil ina'i marataini aw salasa wa za'ima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu salasa to abin da sai aka ce ka matsa saboda in ka sha in ka dan matsa shi kai lumashi a waje to wani in ya dauka yana sha a ciki ne zai lumashi daga kenan sai mu kiyaye daga wannan haka kuma ba a so mutum ya sha abin sha a cikin makayi na zinariya da azurfa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan na karshe kuma ana so yayin da ka sha abin sha ko ka ci abinci to ana so ka gode ma Allah hadisi daga Anas an ma da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa za Allah sirra da mutum Allah ta bata gare shi na cewa inna Allah la yarda 'alal 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha lalle Allah yana yarda ga bawa lokacin da ya ci abinci sai ya gode masa aw yashraba sharbata fa yahmadahu 'alayha ko ya sha abin sha sai ya gode ma Allah kenan manzo Allah ya koya mana in muka ci abinci sai ka ce alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwa kuma ya tabbata hadisi manzo Allah ce duk wanda wannan addu'a gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ka diba ka wata falala ka ci abinci ka koshi kuma kai addu'a ka ci kuma an gafarta ma zanubanka haka in ka sha abin sha kana iya sha kai wannan addu'a ka ce alhamdulillah to manzo Allah ce duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha bayan ya ida ya gode ma Allah to Allah zai yarda da shi kenan daga cikin hanyar samun yarda Allah in ka ci abinci kai godiya ga Allah ka ce alhamdulillah haka in ka sha abin sha kai godiya ga Allah to wannan zai sa ka samu yarda Allah kuma Allah zai gafarta maka zunubanka insha Allah wannan su ne abu da ya takaice abinda zamu bayani akan wannan ladabi fatan Allah ba mu ikon aiki da wannan ladabi wanda ake so mu Allah ba mu ikon yi wanda ake so mu nisanta Allah ba mu ikon nisanta ada wannan kuma kan dai Allah sa mai tare da fara kuskure da taba shi kuma Allah ya kuma tsara da kuma hamdika shirin da ya yi Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aisha kyan abinci a musulunci da kuma Aisha da duba wani da yake a gaske a cikin sunna ta Allah sallallahu alaihi wasallam wa da nace mana karkar da fi Rasulullah uswatun hasana kuna amma koyi ki kyawawa a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cinsa sharsa tafiyarsa zamansa kwancinsa maganarsa arwansa ibadarsa ku koyi mata irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki da kallon har yau na darasi yadda ladubban da ya kamata mutum musulmi mai kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana mutum da waɗannan ladubban na cin abinci da abinci Allah subhanahu wa ta'ala ya bani da su kuma na tabbatar da mu akan sunnatul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.